بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بيان هكا يوم سأل البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci cikin wannan shiri namu mai taken Ramadana a tarihi. Wannan shine tirmi na 13 a cikin wannan jerengiya wacce a cikin ta muke kawo muku takaitattun bayanai game da wasu muhimman abubuwa da suka faru a tarihin musulunci a watan Ramadana tsawon daruruwan shekaru. A yau insha Allahu zamu sake yin tsokaci kamar yadda muka saba akan wasu ababe da suka faru a daidai wannan irin rana, wato ranar 13 ga watan Ramadana a cikin shekarun tarihin musulunci insha Allah. Daga cikin ababen da za a iya ambata a wannan mataki shine cewa a daidai watan Ramadana a irin wannan rana ta 13 a shekara ta 15 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, sayyidina Umar dan Khattab halifan musulunci a wannan lokaci ya isa ƙasar Falastinu bayan wannan tafiya da yayi mai tarihi domin isa ƙasar Falastinu bayan wato yaƙe-yaƙe da musulmai suka yi na fathu biladi Sham, a inda musulmai suka ci nasara akan ɗaukacin garuruwan ƙasar Sham. Amma mutanen garin Falastinu, musamman kiristoci da ke riƙe da wannan gari, suka ce su ba za su bai wasu wato Abu Ubaida radiyallahu anhu garin ba har sai sayyidina Umar dan Khattab halifan musulunci ya zo da kansa. Inda kuma haka aka yi, aka aika wa da sayyidina Umar dan Khattab wannan saƙo, kuma ya taso takanas ta Madina da kansa ya taho tun daga garin Madina har zuwa ƙasar Sham. A inda ya iso ƙasar Sham, ko kuma mu ce garin Falastinu, a daidai 13 ga watan Ramadan na shekara ta 15 bayan hijira, ya kuma karɓi mukullin wannan gari da hannunsa, sannan ya rubuta wa kiristoci da sauran al'ummar garin amana akan cewa ba za a cutar da su ba game da rayuwarsu da dukiyarsu da addininsu. Wannan rubutu nashi da aka fi sani da suna Al-Uhudatu Al-Umariya, wato alƙawarin da Umar ya rubuta wa mutanen ƙasar Sham ko mutanen ƙasar Falastinu. Allah ya ƙara wa Umar yarda. Har ila yau, a daidai irin wannan lokaci a ranar 13 ga watan Ramadan a shekara ta 414 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka yi wa wani halifa mai suna Abdurrahman ibn Hisham mubaya'a a garin Qurtuba a lokacin da daular musulunci take ƙasar Spain, wanda ake mishi laƙabi da Al-Mustadhiru Billah. Sai dai wannan halifa bai daɗe ba a halifanci, tsawon shugabancinsa wata ɗaya ne da kwana 17 kacal aka yi masa juyin mulki. Wannan kenan. Har ila yau, baya ga wannan akwai wata annoba wadda ta faru a tarihin musulunci a shekara ta 67 bayan hijira, wanda ake ce mata At-Ta'unul Jarif, wato kamar ka ce annoba mai tafi da gidanka. Wannan annoba ita ma ta bayyana ne a wannan ranar 13 ga watan ainihin wato Ramadan a shekara ta 67 bayan hijira, wanda ta kashe mutane ba ɗan kaɗan ba, sama da mutum 200,000 ake ba da labari sun rasu a cikin wannan annoba. A daidai lokacin ne kuma malaman tarihi suke ambaton cewa a gidan Anas ɗan Malik shi kaɗai radiyallahu anhu, sama da mutum 80 ne suka rasu a wannan annoba cikin mako guda, tsakanin ‘ya’ya da jikoki da surukansa. Allah ya ƙara wa Anas yarda. Har ila yau, a daidai irin wannan lokaci a shekara ta 202 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, aka yi wata wato ƙadiyya da aka fi sani da suna Thauratul Rabab a Qurtuba, wato lokacin da mutanen anguwan Ar-Rabab suka haɗu a kan cewa za su yi tawaye mahalifan zamaninsu. Allah cikin hikimarsa, wannan tawaye bai ci nasara ba, wanda sanadiyar haka wannan shugaba ya ba kwamandoji da sojojin shi dama suka halasta wa kansu alfarma da jinin mutanen wannan anguwa, wanda a cikinsu akwai ‘yan kasuwa, akwai malamai, akwai masu faɗa aji, aka yi ta kashewa, aka yi ta yankawa, aka dinga rusa gidaje, aka kori wasu daga garin, aka dinga ɗura wasu mutane a cikin buhunhuna da ransu ana jefa su cikin ruwa. Wannan duka ya faru ne a daidai irin wannan lokacin. Sai kuma a shekara ta 250 bayan hijira, wanda a zamanin halifancin Ahmad Al-Musta'inu Billah, wanda sarki ne na Banu Al-Abbas, ya aika da sojoji ƙarƙashin jagorancin Musa ibn Bugha Al-Kabir zuwa ƙasar Hims domin aje a ainihin kaiwa mutanen garin farmaki, saboda wato an samu tawaye daga gare su, kuma wato an yi wannan yaki an kashe mutane da yawa a kasar Hims, kuma aka kona garin, aka kuma kama da dama daga cikin mutanen garin a matsayin ainihin wato fursunoni. Har ila yau akwai abin da ya faru a tarihin musulunci a daidai wannan lokaci cikin mace-mace, wato wafayat da suka faru a daidai irin wannan lokaci a tarihin musulunci. Daga cikin su na farko akwai rasuwan sahabi Abu Lubana. Abu Lubana sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma ya mutu ne, ya rasu ne a daidai irin wannan rana ta 13 ga watan Ramadan. Wannan sahabi ne mashahuri cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ana ce mishi Abu Lubana ibnu Abdul Munzir, daga cikin mutanen Banu Umayya ne, daga cikin Aus, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba nada shi ya zama wato acting governor, ko kuma a ce wato mai wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina lokacin yakin Badar da kuma yakin Suwaik. Yana daga cikin sahabbai da suka ja da baya farkon al'amari, ba su je yakin Tabuka ba, amma daga baya ya taho ya zo yakin Tabuka, ya taho Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a, yana cewa kun Aba Lubana, kuma sai ya zama shi din ne. Wannan kenan. Sannan a shekara ta 95 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a daidai irin wannan rana ta 13 ga wata, nan ma aka samu rasuwan wani babban mutum shahararre a cikin tarihi, wato Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, wanda an haife shi ne shekara ta 40 bayan hijira, ya kuma rasu a daidai irin wannan shekara ta 95 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda aka sani, Hajjaju wani jagora ne kuma komanda daga cikin wato mabiya daular Bani Umayya, wanda ya taso a garin Ta'if, daga baya kuma kasar Sham, ya hadu da Rawah ibn Zimba, wanda shine ya sada shi da Halifa Abdul Malik dan Marwan, kuma yayi ma Halifa Abdul Malik dan Marwan hidima, yayi ma ƴaƴan shi hidima a bayansa irin su ainihin wato abinnan su Walidu musamman, kuma shine wanda ya dauki ragamar karya kashin bayan daula Abdullahi dan Zubair a kasar Makka, yazo ya fado wa garin Makka, ya kawo farmaki, ya kona Ka'aba, ya yi ta'anniti, ya kashe Abdullahi dan Zubair, sannan kuma ya bar garin ya koma kasar Sham, a kasar Kufa, a kasar Iraki kenan, inda can ma ya je ci gaba da irin ta'annatin da ya saba. Hajjaji mutum ne mai son zubar da jini, mutum ne wanda baya karbar raini, mutum ne wanda kamar yadda Zahabi yake faɗa, yace ba ma san shi kuma ba ma kin shi, muna wakilta al'amarin shi zuwa ga Allah. Har ila yau a daidai irin wannan lokaci a shekara ta ainihin wato 273, Allah ya yi rasuwar al-Imamu Al-Hafiz Ibn Majah sahibu sunan, wato malam Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwini, wanda shi kuma haihuwarsa shekara ta 209 bayan hijira, ya kuma rasu a daidai wannan shekara ta 273 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malamin hadisi ne, masanin tafsiri, masanin tarihi, babban malami cikin malaman hadisi, wanda aka haife shi a garin Qazwin, kuma anan ya rayu, kuma anan ya rasu. Sai dai yayi tafiye-tafiye, ya shiga kasashen Basra da Bagadaza da Sham da Misra da Makka da Madina don neman ilimin hadisi, kuma ya rubuta littafin Sunan ɗinsa, wanda shine cikon littafi na shida daga cikin jerin littafin da ake laƙabi da Al-Kutubus Sitta Al-Ummahat. Babban malami ne cikin malaman musulunci, Allah Ubangiji ya gafarta masa, Allah Ubangiji ya masa rahama, Allah kuma ya sa ya huta. Har ila yau daga cikin wato rasuwa da aka samu a daidai irin wannan lokaci, babu laifi mu ambaci rasuwar Muhammad Ali Pasha, wato ɗaya daga cikin mashahuran sarakuna na Turkawa da suka mallaki ƙasar Misra, wanda ya yi hukunci a ƙasar Misra, kuma ya gina abin da ake sani, aka fi sani da Al-Usratu Al-Alawiyya, tun daga shekara ta 1805 ta miladiya kenan zuwa 1848, shine sarkin ƙasar Misra, wanda ya assasa abin da ake kira da suna Daulatu Misra Al-Hadifa, wato sabuwar ƙasar Misra wadda take cike da kwaikwayo da Turawa da kwaikwayo da tsare-tsarensu a tsarin tafiyar da al'amuran gudanarwa na shugabanci, a tsarin makarantu, a tsarin sojoji, a tsarin al'adu da aikin jarida da sauransu, wanda shi daga kanshi ma wata rana da yana jawabi yake cewa yana mamakin yadda Misra ta kusa wayan gari ta zama kusan ma a ce wato ta zama wani sashe na kasar ainihin wato a kasashen turawa ita da kanta a ganin sa ta zama wani sashe na kasashen turawa saboda irin canza yanayi da ta yi gabaki daya daga yadda aka santa zuwa ainihin wato yadda ta koma kwaikwayo da turawa da makamantansu har ila yau a shekara ta 1408 a shekara ta 1408 ta hijira a daidai irin wannan lokaci cikin watan Ramadana Muammar al-Qaddafi wato shugaban kasar Libya wanda ya rasu a baya shi ya yi jagoranci wata runduna wadda suka kai farmaki akan iyakar Libya da Tunisia da kanshi ya jagoranci wannan kai farmaki akan iyakar Libya da Tunisia Muammar al-Qaddafi dai da aka sani wato wannan sarki na kasar Libya wanda aka kashe shi a watan Oktoba na shekara ta 2011 to a can baya yayi wannan aiki domin dama jagora ne na soja general ne na soja kamar yadda aka sani a tarihance dan uwa masu albarka waɗannan suna daga cikin ababai na tarihi da suka faru a daidai irin wannan rana ta 13 ga watan Ramadan a tsawon shekaru na tarihin dauloli da kasashen musulunci gurgurdan abinda ya sauka gare mu da kuma gurgurdan yanayin wannan lokaci kamar yadda dai na ambata a wasu darussa da suka gabata wannan dai kokari ne na tunawa ƴan uwa musulmi wasu ababe da ke da alaka da tarihin daular musulunci da kuma mu san cewa duk ababen da muka suna faruwa a rayuwa ba an taba yin irin su ko makamantansu ko wanda ma suka fi su ainihin wato tsanani da ban mamaki a cikin daruruwan shekarun tarihin dauloli da kasashen musulunci saboda yanayin lokacin wa masa albarka zamu dakata nan sai mun hado a shiri na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.